I'm still the sickest, I check in as a BT. Man, I'm victorious, yes, I am a victim. Sipping Lipton with the stars, listen. Malam, ni ba mutu mi kabane in baka gani imani na se zunu vi na kade baka gani kokari na se de sukuni haba de ga shawara ka malamari ya imuni kabace ga ya bamu a gaba na kamar malaika ma zuciyar ka ka shirya mun janaiza har ka zaba mu makoma lahira chaubar de ba za ka fadi ba. For this movie called life I'm a star actor, for this game and every team I'm a match starter. Ya hankali ba tausaya backstabbers abinda kamu ya za ka ji in san rama.
Vibe engine.